suna Alhaji Awole Anyayo, ina lillahi wa inna ilaihi raji'un, ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya jiye mu da iftila'i na gobara, to amma alhamdulillahi dan kwana-kwana sun yi nasarar kashe mana ita da mutanen ƴan unguwa. Allah ya ba mu sa'a sun ba mu ɗauki alhamdulillahi.
Ƙarshe ne gobarar ta ta?
Wallahi ni dai kamar ƙarfe 4:05 aka kira ni, kace min ga gobara kasuwar Kurmi. To Allah ya taimake mu dai muka tunga bibiyar harkar ƴan kwana-kwana, kuma Allah ya taimake mu suka tallafa aka sa aka shiga gobarar nan.
Me kuke ganin ya jawo gobarar?
Wallahi mu dai ba za mu ce ba, tunda ba a gurin kake ba, kai ma wai akai ma ka zo gani, ai sai dai ka baya kuma za mu bincika mu ji menene asalin abin da ya kawo wannan gobara.
Mani shawuna
wallahi ya kalla sama da jumfuna 80 sun kone wallahi.